getting pretty thirsty. We've been sweating and good. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 3 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin aje abubuwan da muke tafe da su, ga Ibrahim din da kanin labarai.
To hawa, kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gyauran ISIS. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi. Sannan jami'ai a Uganda na shirin fara yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala, babban birnin kasar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin, za ku ji muhawarar da ake ci gaba da tafkawa a jamhuriyar Niger tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali da Niger da Burkina Faso daga CDAO ko ECOWAS, da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara.
ECOWAS ko kungiya ce wadda suke abubuwa da yawa ne ke mitattare da kasashen mu tsakaninmu da juna.
Haka zalika, muna tafa da rahoto kan wani harin yan bindiga masu garkuwa da mutane a garin Jimlari da ke Lau a karamar hukumar Lau ta jihar Taraba, da yi sanadiyar rasa rai da yin awan gaba da wasu mutane da dama.
Abun da ya kasance karfe 12 da rabi
na dare,
shigo wannan wurin din kace a nuna muku gidan Alhaji Bakari.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya, da masu magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. To amma fa duk sai bayan an sauraro kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su haɗa kai su yaƙi gyauran ISIS, wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaƙa da ke Siriya. Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Siriya. Turkiya ta ce ƙungiyar mayaƙan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaƙa da wata ƙungiyar Kurdawan kuma, wadda kasashen Turkiyyar da Amurka da kuma tarayyar Turai EU suka ayyana ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Ƙungiyar ta YPG, wadda ita ce tushen ƙungiyar mayaƙan SDF da Amurka ke marawa baya, ta taka rawa gaya wajen yaƙi da ISIS tare da sojojin Amurka na musamman, kuma a yanzu ita ce ma ke gadin dubban fursunonin ISIS da ke arewa maso gabashin Siriya. 'Yan sanda a ƙasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi, lokacin da dubban masu gangamin buƙatar a gudanar da sabon zaɓen majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani ɗan lokaci a wani gefen Tbilisi, babban birnin ƙasar. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga lokacin da ake kama wasu masu zanga-zanga su uku, ciki har da Nika Melia, shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a ƙasar wadda ake kira gamayyar kawo canji. Kamfanin dillancin labarai na Interfax ya labarto cewa tuni aka ba da belin Melia bayan tsare shi da aka yi kan saɓa ma gwamnati. Gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako, bayan da suka yi ƙoƙarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati Dodge a taƙaice, wadda hamshaƙin mai kuɗin nan Elon Musk ke tafi da ita, lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba, a cewar wasu majiyoyi uku jiya Lahadi. Wannan ƙari ne kan wasu gwamman ma'aikatan USAID ɗin da aka cire su daga mukamansu, yayin da shugaba Trump ke ɗaukar matakan canza matsayin hukumar daga mai zaman kanta, sannan wataƙila ya maida ita ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin waje. Manyan ma'aikata wajen 30 a sashen harkokin dokoki da jama'a suka kasa iya buɗe akwatin wasiƙunsu na imel tun daga daren jiya, a cewar akalla wasu majoyi biyar, wanda hakan ya sa adadin manyan ma'aikatan USAID da aka tura su hutun dole a cikin makon da ya wuce ya kai 100.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ake ta ci gaba da tafkan muhawara tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali, Niger da Burkina Faso daga ƙungiyar Sede Yawo ko ECOWAS, da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara. Daga birnin Yamai ga Salimu Mini Barma da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira ta manhajar Zoom a washegarin cikarwa a don ficewar waɗannan ƙasashe daga Sede Yawo ne shugaban hukumar ƙungiyar ta ƙasashen yammacin Afirka Dr. Umar Aliyu Turai ya sanar cewa ya samu wasiƙun buƙatar tattaunawa daga ƙasashe biyu daga cikin uku mambobin ƙungiyar IOS. Duk da cewa tuni al'ummomi da hukumomin ƙasashen suka yi bikin tabbatar da ficewarsu a hukunce. Wani kusa a hamɓarariyar gwamnatin Nijar Sahanin Muhammadu na cewa tsinke alaƙa da ECOWAS abu ne mai kamar da wuya ga ƙasashen nan uku.
Tun lokacin da sun nemi su yi ƙudurin cewa da suna son su hita daga wannan ƙungiyar, kamata a ce sun fara tattauna, saboda ko a gwamnatoci waɗanda an ka zaɓa, idan za ka ɗauka irin wannan matakai sai kai abin da ake cima referendum, balle wanda kawai zuwa ne kai da tsainin bindiga. ECOWAS wata ƙungiya ce wadda take abubuwa da yawa ne ke mitittile da ƙasashenmu tsakaninmu da juna. Abin da ya shahi harkan duwan ne, abin da ya shahi harkan tsaron ƙasashenmu ne, da wasu manya-manyan project wanda suke ake cima project integrator na tsakanin ƙasa da ƙasa, in zamanto project ne na hanyoyi, in zamanto project ne na wutar lantarki, in zamanto project ne na abubuwa da dama ne.
To amma kakakin gamayyar ƙungiyoyin Front Patriotic masu goyon bayan gwamnatin CNSP Bana Ibrahim na da shakku game da ainihin abubuwan da wasiƙun ƙasashen na US ke nufi, ta la'akari da shawarwarin da taron ministocin harkokin wajen ƙasashen uku ya tsayar a Wagadugu a jajibirin cikar wa'adin na 28 ga watan Janairun 2025. Saboda haka magana ce ta tafiyar kafada da kafada, in ji shi.
Zaman taron da an kai baga shugaban diplomasiya na Mali ya ba shi umarni, an ka ce je ya tattauna da ECOWAS da sunan kasashe uku na kungiyar IOS.
Me za su tattauna kenan?
Za su tattauna su ga a gaba ya ne za a iya a sada hulɗa tsakanin kungiyoyi biyu, kuma akwai kasan ma'aikata wanda sun huto daga kasashen IOS da suke cikin kungiyar ECOWAS. Kaka za a janye su a ba su tallahin da ya kamata a ba su, wannan duk suna cikin tattauna da ya kamata. Yalla a gaba ECOWAS zargin da ake musu an yi gyaran huska, za a iya samu wata canjin ra'ayi daga kasashen uku na IOS.
Wannan ba shi ne karan farko da ake samun ficewar wata ƙasa daga sahun kasashen ECOWAS ba, domin a shekarar 2000 Mauritania ta fice daga kungiyar Salim Alin don shiga kungiyar kasashen Larabawan yankin Maghreb, kafin a 2017 ta shigar da buƙatar neman amincewa ta sake komawa ECOWAS ɗin, sai dai kawo yanzu ba ta samu amsa ba, kamar yadda ƙasar Morocco da ta sami haye kujerar 'yar kallo a shekarar 2005 ke jiran amsa a yanzu haka don samun izinin zama mamba ta dindindin a kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Hawa, yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump, ƙungiyar Hamas ta saki ƙarin Isra'ila wanda ta yi garkuwa da su, ciki har da wani mai takardar shaidar zama ɗan ƙasashe biyu, wato Amurka da Isra'ila, bayan shafe watanni 6 a tsare. Sannan su kuma Isra'ila, koko ita kuma Isra'ila, ta saki gwamman Falasɗinawa fursunoni. Ana kyautata zaton mataki na biye na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ɗin na cikin ajandar ganawar shugabannin biyu da za a yi gobe Talata. An fara aiwatar da mataki na farko na yarjejeniyar tsagaita wutar kwana guda kawai kafin Trump ya hau karagar mulki, kuma wasu masu nazarin al'amura ciki har da Isra'ilawa na cewa shi ne ma ya matsa ma kungiyar Hamas da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu suka kama tafarkin sulhu. Netanyahu na ganin Trump a matsayin wani babban aminin Isra'ila.
I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance.
Yace na yi imanin cewa muddin muka yi aiki tare za mu ƙarfafa hulɗar Amurka da Isra'ila fiye ma da yadda take a yanzu. Na yi imanin cewa za mu kammala yin galaba kan muƙarraban Iran da na ayyukan ta'addanci, sannan mu kawo wani sabon yanayi na zaman lafiya da ci gaba a yankin. Ita ko Gail Tarshin, wata farfesar kimiyyar siyasa a Jami'ar Hebrew da ke birnin Kudus, ta ce:
The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Ce babu wanda zai iya sa Netanyahu ya ci gaba da aiki da yarjejeniyar nan sai shugaba Donald Trump na Amurka shi kansa. A ƙarshe, jami'ai a Uganda na shirin fara aikin wato yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala, babban birnin ƙasar, don hana barkewar cutar, a cewar wani babban jami'in a jiya Lahadi. Wani rukunin masu ilimin kimiyya na yin wasu rigakafi na gwaji masu nasaba da shirin na raba zubi wajen 100,000 kenan, ko 2,000 na rigakafin gwajin saboda dakile nau'in Sudan na cutar ta Ebola, a cewar Fantanio Kilubu, babban shugaban cibiyar nazarin kwayoyin cututtuka ta Uganda. Ana kan gaggauta inganta rigakafin saboda a samu amincewar dukkan matakai na hukuma, a cewarsa. Ya kara da cewa rigakafin bai samu lasisi ba tukunna.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai jihar Taraba a Najeriya, inda wakilinmu a can Salisu Lado ya shaida mana yadda harin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ya ci ran mutum guda tare da yin awon gaba da wasu bayan Allah a garin Jimlari da ke Lau ta jihar Taraba, a yayin wani hari da 'yan bindiga suka kai cikin garin a cikin dare.
Al'amarin ya faru ne a ƙauyen Jimlari da ke ƙaramar hukumar Lau a jihar Taraban. Suka yi garkuwa da mutane tara, suka kashe ɗaya kuwa nan take. Ɗaya daga cikin mazauna wannan yanki na Jimlari, wanda ko lamarin ya faru a kunnuwansa, ya shaida mana yadda lamarin ya kasance ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba.
Abun da ya kasance ƙarfe 12:30
na dare,
shigo wannan wurin din suka ce a nuna musu gidan Alhaji Bakari, ka je ka dauki Alhaji Bakari. Na ko suka fidda wani, akwai wani mai suna Umar Mafindi, sun fidda shi akan shi da farko shi zai kai su gida Alhaji Bakari. Shi da yaga haka sai ya juya bayan daki, sai wannan yana sai karka gudu zai harbe ka, sai shi kan na harbe shi ma, sannan shi ya fari. Aka dauki kanninsa kuma guda uku, akwai dan uwansa makwabcinsa shi kuma an ɗebi yara hudu a dakinsa. Aka je aka dauki Alhaji Bakari kuma duk dai jimilla dai mutum tara aka ɗeba.
Wannan lamari ne ma ya sanya na tuntuɓi da kashin Jimlari, wato Alhaji Mustapha Abdullahi.
Ba su da mashina ba, sun zo da kafa ne, kuma sun shigo ne ta gabas da garin. Sun zo suna bin daki-daki, suka ringa fidda mutane, suna hara, suna tattarawa.
Kamar mutane nawa suka ɗauka a takaice?
A lissafi dai sun ɗauki mutum tara. In kashe mutum ɗaya shi ne ya ba da lissafin mutum 10 kenan.
Wannan yanki naku na Jimlari ba ku samu wani agaji na jami'an tsaro ba yayin kwarona lamari?
Ba mu iya mun samu wani agaji ba, saboda mutum karan kansu kama su ba da rahoto masu barna sun riga sun barna su da su ba.
To yanzu su waɗanda aka ɗiba iyalansu wani hali iyalan ke ciki?
To iyalan dai suna kuka, suna nika kuka su kuma ga Allah da kuma hukuma baki ɗaya. Don ba wani abin da za su yi dai, sun gaba da roƙon Allah dai waɗanda suke hana su sun koshi lafiya.
A nasu bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraban, ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abdullahi Jada, wanda ne masa tambaya kan cewar ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniyar faruwar wannan al'amari, duba da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane tara sun ko kashe ɗaya nan take a wannan ƙauye na Jimlari da ke ƙaramar hukumar Lau a jihar Taraban. Inda ya ce
misalin ƙarfe 1 na dare an samu shigan masu garkuwa da mutane a cikin garin Jimlari da ke karamar hukumar Lau nan jiya Taraba, kuma sun tafi da mutum tara suka kashe mutum guda. Daga jiya karfe 1 zuwa yanzu dai ita rundunar yan sandan jiya Taraba ta sami haɗin gwiwa da 6 Brigade na sojoji da kuma haɗin gwiwan yan banga da maharba. An bazama cikin wa'annan duwatsu, an bi wa'annan masu garkuwa da mutum a ceto rayukan wa'annan bayan Allah da aka tafi da su ba tare da an ji ciwo ba.
To ranka dai wani mataki kuma rundunar yan sandan jiya Taraba ta dauka dangane da faruwar wannan al'amari ya zuwa yanzu?
Ta rundunar yan sandan jiya karkashin kulawan commissioner yan sanda CP Ukachi Peter Opara ya ba da doka tsayayye cewa lalle a bi su don a ceto ran wa'annan bayan Allah ba tare da an ji ciwo ba.
Wannan al'amarin ya faru ne a kauyen Jimlari dake karamar hukumar Lau a jiya Taraba, inda yan bindiga suka yi garkuwa da mutane tara suka ko kashe ɗaya nan take. Yanzu haka dai al'umma mazauna wannan yanki na Jimlari suna cikin ɗarɗar tare da fargaban cewar ko ƴan uwansu tana cikin halin lafiya ko kaka. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, an gaida Salisu Lado da wannan rahoto. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a dusar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum masu raro, barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai daura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da ƴan ta'adda ta Operation Farauta ta yi wa wani matashi a Adamawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A shirin mu dai gabata ne muka fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin Yola na jihar Adamawa, inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da ƴan ta'adda Operation Farauta. Suka yi wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an bashi wayar sata, da hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta, inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zarginsa da sace wayar matar shugaban asusun ba ɗalibai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa, Ahmed Abduwan Banzumo. Mahaifin Abdullah Dr. Tukur Abba ya fara ba mu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi ɗansa da karɓar wayar sata, inda a yau zai tashi a dare lokacin da aka buƙaci ɗaukan ɗansa zuwa ofishin ƴan sanda don gudanar da bincike.
Okay, since that's the police, we want to have police day and not because even when the boy was going, let's say, they were in a corner with Chiramo. Neither is not morally for me to follow them at that point. Quoting the 6 day police that day, but they didn't tell me they're going to Operation Farauta. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and complained and Operation Farauta, and possibly these men were ready to receive the boys.
And okay, other people. Operation Farauta.
So I never knew ma. It was only when this thing happened that I knew. I've been seeing them there, but I never knew what they were doing specifically. Nothing in the figures, nothing that office. Best nurse in AKS, Kimola. But I actually know what they're supposed to fight is insurgency, Boko Haram, the insu kidnapping, the bandits. So some people use them to set his course. This is what I abun na 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 because I know.
Wato doctor kamar yadda ake amfani da ƴan sas kenan. Akai karan mutane su kakkare su halaka yadda ake din din kenan.
Haka din ne, they use them to set his course and they knew those people that took this boy, they knew what happened. So at da haka je ana dukan yaro a can ne sai aka using wire because na ce masa yi rike wayan sa din. So they didn't use his own telephone. Yaron da ya accompany driver ne shi ne ya buga because ya san section ina. Muna zane da fesa ya buga. So muna ji Abdullahi na kuka yana ce dan Allah mu nemi waya ko ina yake mu kawo wayannan mutane suna so su kashe shi. Tunda yace kuma yace waye yace wayan yana ɗakin sai ce to mun je mu ransake ɗakin gabaki da ba waya. Nake shi call back so my section call back. An wayan yaron da ke cin shi Faruk Usman. wanda ya company driver ya zo gidan shi sun shi Faruku Usman. So ya kira Faruku din yake masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna mu waya. So ya sai sai suka iso da yaro dai handcuffing hand at back sun sa hannun a baya suka handcuffing. Daga shi sai boxer sun tube shi ga alaman duka a bayansa ko ta ina ga alaman bruises abunan nasa his nasa downward. So na ce musu da suka zo da shi akwai policeman suka zo da wancan suka saukar da shi sai ya shigo sai ga policeman yana da bindiga. The other policeman was holding a big stick and ina irin mai abunan da roban da ake cutting out of a tire of a motor ake yi zana dukan mutane. Yana da gida shi one policeman din. The other policeman was holding his rifle. Na ce ha
duk akan maganin waya.
Na ce musu ha ko da kai muku yana kuje ku question nasu ne ku bugi yaro har ya zama su biscuit. Sai da yaro ya sace was holding the gun. Ana kiran shi Bashir Barnuma. Ya ce wai yaro ya ce wai yana gida shi ne munzo. Na ce musu ha ba yaro ya ce kun buge shi kuna so kashe shi ne shi yasa ya faɗa wayan nan da muka zo kuma na ce Abdullahi mu shiga ɗaki ka nuna mana waya. Yace wallahi dadi ba waya cikin gidan ɗakin nan kada ma mu shiga. After we have ransacked everywhere in that room. So yace suna so sun buge ni ne so su kashe ni yasa na faɗa wayan nan yana gida. Yanzu ma kada ka bar su ko ka fi da ni za su kashe ni. This was this button. So we nace to let's go back to our base. Okay, in fact I asked the she inspector nace what next ga kun buge yaro to this stage. What next? Nace wai sai mu tafi CID. Nace CID at this point. So sai muka ce muka let's go back to the base. Sai muka koma base muka je.
Yauwa ka ce kun tafi tare ka raka shi Abdullahi.
Sai sun dauke shi a motar suka kawo shi da motar gidan Zumuɗin na official car na shi din. Hello double decker. Sai muka dauki hanyar su da suka je zamu je CID sai ga muka dauki hanyar. Muna da shiwa muna sai mun ga mai traffic gating. A wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in tsaya gindin bisha. Na da daga ba suka ce shiga na shiga. They remove his handcuffs. At that time they remove him. All da ya zo gidan shi ba shi zo handcuff aka mai da cikin motar kamar wani hardened criminal.
To daga nan mutumin da ke shiga tsakani Hussein Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai yayi halinsa.
So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center. Sai ce medical center sai ce sai na ce masa ina zuwa. Sai ce to da na fita sai na bugawa shi Abdul Zumo. Ake Zumo yaron nan fa an da ke shi an ji masa kiwo. Yanzu nan dadin din baban sa ya buga mini sai ce min suna medical center. Sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugan sa mai nashi ya dawo amma zai tura dan gidansa. So in na je na sami Dr. Tukuru a medical center din. So sai can Dr. Tukuru ya ce min doctor akwai doctor dai abuna akan ICT abuna scan. So ya je zai fitar da file na yaron din. So don akai shi CT scan din. So sai ga dan gidan wanda shi Abdul Zumo yace zai tura. So sai ya tura shi. So ya zo ya ga yaron, ya ga yaron. So a gojen sai dama akwai zamu je Fufore da wani akwai abinda zamu je musu zan je siya shinkafa a Fufore. Akwai wani. So daga gojen sai na ga akwai kanin shi yayan Abdullahi ne ko kanin sa. Sai nace masa in dajin ku ya zo nace bari in je Fufore sai na dawo. Na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi Abdullahi an mayar da shi intensive care.
Wajen kulawa na musamman.
Exactly. So a gojen muka je da daddare we spend about an hour a gojen. Amma an hana mutane zuwa. So muka je. Ha da safe na kwance kawai sai aka buga min waya. Sai ce yeah, ubando mai ya buga min waya. Sai ce min kai Abdullahi nan fa lokaci yayi. Sai nace what? Sai ce Abdullahi lokaci yayi. Kuna ina? Suka ce yanzu nan ma suna asibiti. So sai muka yi sai na tafi asibitin din. Sai na je na same su. An kai shi mortuary. So aka ce akwai investigation da za a yi.
Shirin nan ya ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Ngurogi.
To farko dai matakin da aka dauka shine commissioner 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike. kuma yayin gudanar da bincike mun kammala bincike wa'inda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika akwai sarin da aka bi na ɗaya akwai wasu jami'ai tunda kaje na haɗin gwiwa ne wanda ba jan sanda kawai ba inda kowane jami'i ko kuma kowane runduna suna da matakai da suke ɗauka wanda ake ce internal matters sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun ɗauki internal matters in actions inda cikin jami'anmu wanda suke da hannu mun gurfanar da su gaban shari'a bayan ɗaukan matakan da ya dace yanzu haka da nake gaya maka case din ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abin da ake zargi a kai to wa'inda suke yan sanda akwai wa'inda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma an yi trial nasu ta cikin gida kuma an kore su aikin dan sanda sannan mun mika su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci akwai kuma wanda muka ga laifin su bai kai a kore su ba to amma duk da haka tunda abinda ake laifi ya riga ta aikatu to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci to su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma zamu bada dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika-aika sannan zamu mika ma kotun sannan zamu yi bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci
masu sauraro kun dai je da ta kasance har ta kai ga matashi Abdullahi ya rasa ransa bayan shan dukan ganganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation farauta shirin ciki da gaskiya zai tuntuɓi sauran hukumomin tsaron da jami'an suke da hannu a wannan badakala don jin irin matakan da suka ɗauka na ladabbatar da jami'an su duk a ƙoƙarin daƙile faruwar irin wannan zalunci idan ko mun samu wasu ƙarin bayanai za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu sai a biyo mako zuwa don jin wani sabon shiri idan Allah ya kai yanzu a madadin abokan aiki na Nasara da Mel Hikaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to madalla sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin kafin mu karkare ga Ibrahim da takaitattun labarai
to a takaitan kasashen Turkiya da Syria da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gauran ISIS wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaka da ke Syria Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Syria Turkiya ta ce kungiyar mayakan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata kungiyar Kurdawan kuma wadda kasashen Turkiyyar da Amurka da kuma tarayyar Turai suka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bijire ma gwamnati da dama jiya Lahadi lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen birnin Tbilisi babban birnin kasar kenan gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako bayan da suka yi kokarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati Dodge a takaice wadda hamshakin mai kudin nan Elon Musk ke tafi da ita lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump kungiyar Hamas ta saki ƙarin Isra'ilawan da ta yi garkuwa da su ciki har da wani mai takardar shaidar zama ɗan ƙasashe biyu Amurka da Isra'ila kenan bayan da wato suka ɗin samu daidaita
to masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da maimaitin shirin yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya haɗa mana sautin shi wato ya bada umarni da ma injiniyan mu El Zubair Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai mun haɗu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.